العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka, darasin littafin Al-Jam'u Bayna Sahihaini na Yahya ibn Abdul Aziz Al-Yahya hafizahullah. Yanzu muna cikin mujalladi na uku, wannan shine darasin mu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka. Muna cikin kitabun Jihad. Malam yace ya kawo babi na gaba, kace babu du'a bil jihadi wa shahadati lirijal wan nisa. Babi mai magana akan kira zuwa ga yin jihadi da kuma shahada ga maza da mata gaba ɗaya. Ba mutum ɗaya bane aka keɓe, ba maza, ba wani jinsi bane ba aka keɓe. Malaka hadisi Anas ibn Malik, kace Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala ummu haram bint milhan fatud'imuhu. Anas ibn Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga gidan Ummu Haram. Ummu Haram ita ƴar uwa mama Anas dan Malik, ce Ummu Sulaim, sunanta Rumaisa, wasu suna kiranta ana Gumaisa da Gainu. Ita ce Ummu Haram, asalinta Rumaisa binti Milhad kenan. Ta kasance ita kuma ƴar uwa Abi Talib ce, shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib babban shi ne kenan. Yana shiga gidanta saboda ta zanto kamar matsayin khala shi ce. Anas dan Malik shi ma kin da ƴan uwan mama shi ce, ita ma kenan ta zama gidan je ƴan uwan juna ne. Wa kanat Ummu Haram, Ummu Haram ta kasance ta ta Ubarat bin Samit, tana auren Ubarat bin Samit. Fa dakala alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa at'amathu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidanta wata rana, sai ta ciyar da shi abinci. Wa ja'alat tafli ra'suhu, sai ta kasance tana shaci mu Annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya yi bacci daga nan. Summa istayqadha wa huwa yadhhak, baccin nan da yake sai halka yana dariya. Qalat fa qultu wa ma yudhikuka ya Rasulullah, sai ta ce ya Annabin Allah me ke baka dariya. Kala nasun min ummati urdu alayya ghuzatun fi sabilillah, take Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu mutane ne cikin al'ummata nayi maholki wannan kwanan da nayi, nayi maholki naga wasu mutane cikin al'ummata an bujuro mun da su, an bujuro musu da cewa su hita jihadi fi sabilillah, an umarce su hita jihadi fi sabilillah. Kenan wannan kwanan da yayi maholki haka, yarkabuna sabsha hadhal bahr, sabza wasd hadhal bahr kenan, sai in za su tahiya jihadin suna hawan tsakiyan wannan kogin. Mulukan alal usra, sun zanto wasu masu matsayi ne, wasu al'umma ne a cikin al'ummata, sun zanto ka wasu masu matsayi. Amma in za su tahiya, an umarce su yaki, in za su yaki sai sun bi ta tsakiyan wannan kogin. Yayi nuni ga wadi na Madina. Fa qultu ya Rasulullah, sai Ummu Haram tace ya Annaban Allah, ud'ullaha an yaj'alni minhum, sai tace roƙan manan Allah, Allah ya sa ni cikin su wanda za su taya wannan yaƙin. Fa da'a laha, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu addu'a, Allah ya sa ta cikin wanda za su taya wannan yaƙin. Summa wada'a ra'sahu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mai da kanshi ya kwanta. Summa istayqadha wa huwa yadhhab, sai ƙara halka kuma yana dariya. Fa qultu wa ma yudhikuka ya Rasulullah, me yake sa ka dariya ya Annabin Allah. Qala nasu min ummati urdu alayya ghuzatun fi sabilillah, ya mamma ta irin magana da ya faɗa da su. Kama qala fil awwal, kamar da faɗa farko. Qultu, qalat take cewa fa qultu ya Rasulullah, ya Annabin Allah, ud'ullaha an yaj'alni minhum, roƙan mana Allah, Allah ya sa ni ciki. Qala anti min al awwalina, kina daga cikin harkon wanda za su tahiya wannan yaƙin. فتزوج بها عباره بن سامت, سي عباره بن سامي اوريتا, وخرج بها الى الغزو, سي ان سي عباره بن سامت يهتا ده ita zuwa wata gazawa. فركبت البحر في زمان النبي, في زمان معاويه, سي تهو ta hawo kogin nan zamanin Muawiya akai wannan yakin kenan fasadat an dabatiha hina kharajat min albahr lokacin da ta sabko daga wannan kogin sai ta fado daga dabbata fa halakat sai ta rasu wa fi ruwatin awwal jayshin fi ummi ummati yaghzuna albahra qad awjahu kenan ruwaya wannan ruwaya ta Bukhari ce shi kadai banda Imam Muslim yake cewa farkon wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanada cikin jayshin cikin rundunar yakin da za su kai suka ga zuwa bisa hilin bisa jirgin ruwa cikin kogi su ne wa'annan qalat ummu haram sai ummu haram take ce qultu ya rasulullah sai nace ya annaban Allah ana fihim cin ina cikin wa'annan qala anti fihim kina daga cikin wa'anda za su taya wannan yakin summa qala nabi sallallahu alaihi wasallam awwal jayshin min ummati yaghzuna madinata qaisin maghfurun lahum wasu al'umma wa'anda wasu rundunar yaki ce wanda Allah ya tanade su za su tahiya su yi yaki a ƙasar Madina amma Allah ya musu gafara fa qultu ana fihim ya rasulullah sai ummu sulaim tace ummu haram tace ya annabi Allah ina cikin su qalat la qala la sai annabi ce baki cikin su wa fi ruwatin an anas an khalatihi ummu haram daga wannan ruwaya ummu haram binti milhan qalat sai tace nama nabi sallallahu alaihi wasallam qariban minni summa staqala sai ta kawo sai ya zanu ta zanu mushi wannan kissa yana wannan ita ce kissa ummu haram mata ubadat bin samit wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga gidanta tana ciyar da shi abinci kamar yadda mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga gidan makwabta ya shiga gidan ummu hane mun karanta kissa ummu hane lokacin da muna kitabul wudu ya shiga gidan ummu hane yayi tai mushi abinci ta kira annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace abinci har ya tashi ya muta raka'a guda ya muta sallah raka'a guda takwas haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan kaka Anas dan Malik lokacin da muna kitabul sala shi ma wannan mai bayani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku shahida tabar ma ayi muku sallah nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam me yayi musu sallah raka'a guda biyu wanda lokacin su uku ne Anas dan Malik da wani yaro sai kuma ita kakar ta Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta koma baya su yaran su shira baya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya shiga gaba duk wannan dabi'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan a zamanin shi wannan kuma diwancin su dangi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake shiga a gidan su wani zai iya tambaya me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ganin cewa an haramta ka shiga gidan wani sai da hijabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya shiga gidan ummu haram ya shiga gidan ummu hani da sauransu mun fahimta kina wannan ummu haram kamar yadda muka bara cewa khala kusan zaman khala take ga annabi sallallahu alaihi wasallam kina wannan matsayin ɗan uwan maman shi ba matsala bane bane ya shiga gidanta mun fahimta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dabi'a ce ta sahabbai su kira shi yazo gidansu annabi yazo gidansu su yi mishi abinci ya ci abinci daga nan kuma ya musu sallah don wurin ya albarka mun karanta kissan wani bawan Allah wanda ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muna kitabul sala ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya yi mishi sallah ya ce kawo wuri in muka sallah da ya mishi sallah a wannan wurin annabi ya ce wa wannan wurin albarka ta sauka albarka tana sauka a wannan wurin da nayi maka sallah bawan Allah yana murna yana cewa annabi ya zo ya yi mishi sallah ya mishi addu'a da albarka to duk wannan dabi'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan sannan abinda wannan hadisi ke karantar da mu cewa mace ce ga ta ummu haram tana kwadayin a tayi gasuwa da ita a tayi ayyuki da ita ga ta kuma Allah da ikon shi ta roki annabi sallallahu alaihi wasallam ayi mata izini ta tahiyyakin aka tahiyyakin kuma Allah ya karbi ranta an dawo daga yakin ita ba wurin yaki aka kashe ta ba amma bisa dabbar da take ta mutu kuma ta yi shahada malama ke cewa tana daga cikin wanda suka yi shahada ta roki Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane ne waɗanda muluku ne suna da matsayi za su hawan kogi in za su tahaya yaki annabi ke cewa wannan shine farkon inda mutane suka tai bisa runduna wanda suka tai yaki suka hau bisa jirgurwa suka tai suka yi yaki sannan wannan hadisi yana karantar da mu halacci in za a tahiya da yaki a tai da mace za mu karanta hadisi nan gaba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tahiya da mata wurin yaki da ya zanto matan nan suke idan wani Allah ya karbi ran shi su za su iya shi za su janye shi ko kuma wani da ciwo ko kuma za su za a tattara kayan yaki a maida gefe zanto su ne masu tsare kayan yaki mun fahimta to duk wannan ya halitta mace ta tahi yaki fi sabilillah mun fahimta ganin cewa an hana ayi yaki mace idan aka tahi yaki a zo a kashe mata haramun ne aka tahi yaki a kashe mata a kashe yara kanana to su din sun tahi yakin fa za su yaki ne a ana tahiya da su ne dan ya zanto su masu tsaran kaya ne da ya zanto in wani ya ji ciwo wanda babu wanda za ya kula da su to su mata da sai su tsare shi su rika kula da shi wannan kuma hadisi ya nuna mana cewa muhalikin annabawa gaskiya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kishingida yayi bacci daga nan yayi muhalikin Allah ya nuna mashi wata al'ummar shi masu matsayi wanda za su tahiya yaki ummu haram tace ya annabi Allah ka roƙan mu ne Allah ya zanto zamanto ciki kuma Allah ya gaskantar da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna cewa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a annabawa Allah na karbar ta kai tsaye ga annabi ya roƙi tace a roƙan mishi a roƙan mata Allah Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya roƙi Allah daga nan Allah ya karba addu'a wannan yakin sai aka sai da aka tayi da shi sai da aka tayi da ummu haram sai babi na gaba babu al-ghadwatu war-rauha fi sabilillah babi mai magana akan cewa mutun ya sauko ghadwa mutun ya sauko war-rauha ko kuma sai jinkiri fi sabilillah in dai dan daukaka kalma Allah ne yana da lada عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها النبي صلى الله عليه وسلم ke cewa mutun yayi balaguro yayi sabko zuwa yaki ko ya tahi neman daukar kalmar Allah au rauha ko kuma ya jinkiri ya bari sai da marece khairun min ad-dunya khairun yafi al-khairi da Allah ya baka duniya wa ma fiha wa fi ruwatun walqabu qausin ahadikum fil janna mutun mashi cinin mashin da mutun yake tahiya yaki da shi fi sabilillah yana cikin aljanna aw mawdi qaidin ko mawdi qaidin ay sauduhu bulalar da mutun za ya tahiya da ita yana bugun dabbar shi ya tahi da ita ya rika bugun dabbar shi da a tahiya yaki fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha tafi duniya da abun da ke ciki ولو ان امراه من اهل الجنه عند مشي daga cikin matan aljanna talat ila ahli al-ard za ta liqo wa ta liqo cikin kasa la abaat ma bainahuma da ta haskaka abun da ke cikin duniya gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mace da za ta liqo wa a duniya mace cikin matan aljanna ta liqo a duniya da ta haskaka duniya wala malaqatuhu rihan da ta cika garin duniya kasa duniya gaba daya da ri da kanshi wala tasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha nasifuha khimarin da take sanyawa take lillibe jikinta yafi duniya da abin da ke cikin ta wa fi ruwata wa fi hadith sahal wa ribatu fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma fiha tsayawa mutun ya tsare doka ya tsare border tsakanin kafirai da musulmai shine ribabi to Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutun yayi wannan nayi ne guda kawai ribabi yawmin kawai ribabi nayi ne guda kawai fi sabilillah idan to fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha to nan wurin zamu ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya madan ya tattaro ruwayoyi kala kala ruwaya ta harku muttafaqun alayhi ita ce ta Bukhari da Muslim su biyu la ghadwatun fi sabila aw rauha sauran ruwayoyin gaba daya na Bukhari ne shi kadai ghadwa mutun ya fita yaki fi sabilillah tun da sahi ya fi duniya da abin da ke cikin ta ko mutun ya jinkiri ya fi duniya da abin da ke cikin ta ya hi aba mutun duniya da abin da ke cikin ta saboda me tayaya sabkon ka zai hin duniya da abin da ke cikin ta wannan mai tambaya dole ya makan shi wannan tambayi. Ta yaya duniya da abin da ke cikin ta, in kai sab ko kai tafi sabilillah, kalma fi sabilillah aka ce ba dole sai yaki fi sabilillah, kalma fi sabilillah kawai kai sab ko kai ta wani aiki wanda aikin nan fi sabilillah ne. Haka nan malar ruwa Imam al-Bukhari ya ce laqab qaus ahadukum fil janna aw mawdi qaidin yani sauduhu khairun min ad-dunya wa ma fiha, kinin mashin da mutun yake hita ya soki kafiri da shi zai shiga aljanna da shi, da kuma bulalar da mutun zai tsaya ya rika bugun dauke shi a tayyaki fi sabilillah, dukkan su wa'annan biyun da kinin mashin da bulalar dukkan su khairun min ad-dunya wa ma fiha, sai hi duniya da abin da ke cikin ta. Mun fahimta nan Ibn Usaymin mutun na harko cikin sharah wanda suka yi ma wannan hadisin sharhi yace yahi duniya da abin da ke cikin ta, saboda duk abin da ka hita dan kai fi sabilillah da kyakkyawan niyya Allah ya karba maka wannan abu. Mun fahimta Allah zai aje maka wannan abu har zuwa yaushe, har zuwa ranar alkiyama. Idan ka yi kyakkyawan niyya Allah in ya ga dama zai maka saka maka da aljanna. Mun fahimta ita kuma duniya wa dukkan abin da ke cikin duniya da abin da ke cikin ta abu ne mai kariya, shi kuma wannan abu yana da wama harana da kiyama. Mun gane inda taujihin hadisin ya tahi, mana a ce abu ya yi duniya da abin da ke cikin ta, saboda ita duniya da abin da ke cikin ta abu ne mai kariwa. Inda an mallaka maka duniya gaba ɗayan ta da abin da ke cikin ta, da kuma wanda ya hita yaki fi sabilillahi dan kyakkyawan niyya, abinda za ya samu wa yayi abinda kai aka baka na duniya da abinda ke cikin ta, saboda wannan abin da ke tare da kai zai karewa kuma yaushe ne. Mun fahimta duniyar ma gaba ɗaya za ta karewa, amma shi honna fitar da kai, shi honna lada da ka samu za ta dawoma har ranar alkiyama, har duniyar ta kare, ashe yayi duniya da abinda ke cikin ta. Mun gane taujihin hadisin, yayi duniya da abinda ke cikin, ba ana nufi yafi duniya dumbul lada ba, ya hin duniya nauyi ba, a'a yafi duniya, saboda duniya in an baka ita karewa za ta. Mun gane shi kuma in ka ba da sadakar dabino fi sabilillah da kyakkyawan niyya ta hi duniya da abin da ke cikin ta, saboda ladai wannan dabino za ta dawama, in Allah ya ga dama zai maka kyauta aljanna da wannan kyautar dabino kadai. Mun fahimta ita kuma duniya in Allah zai baka duniyan nan gaba ɗayan ta, kai ta rayuwa cikin duniyan wata rana sai an ce babu duniya, kun babu abin da ke cikin duniya. Mun fahimta ashe babu yafi duniya da abin da ke cikin ta, a ce mashi wannan tsinin mashi da za a shuka kafiri yayi duniya da abin da ke cikin ta, saboda mai ita in ya hita da mashin nan kuma ya tsaya soki kafiri dan kyakkyawan niyyar da daukaka ni daukar kalmar Allah. Mun fahimta haka bulalar da ka hita da ita, a ce bulala kawai ta hi duniya da abin da ke cikin ta, saboda irin abin da zaka samu wurin da bulalan nan zai dawama ne har tashin alkiyama, ita kuma duniya za ta karewa. Mun fahimta shine taujihin hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inda mace za ta leƙowa daga cikin matan aljanna, za ta leƙowa a duniya da haskenta sai ya haska duniya gaba ɗayanta, sai kuma ta gama duniya da ƙanshi, sannan lullubin da mace ke sanyawa sai aka dawo nan duniya, kuma lullubin da mace ke sanyawa yayi duniya da abin da ke cikin ta. Nan ma mun gane taujihin mace ta sanya lullubi ta tsarkake niyyar ta da kyakkyawan niyya cewa addini ne ya sa ta haka. Mun fahimta akwai wanda ke lullube jikinta ba dan addini ba, akwai wanda ke lullube jikinta saboda addini ne ya sa ta haka, biyayya ce take yi shi yasa ta yi haka, to ta hi duniya da abin da ke cikin ta, saboda jihitar da za ta yi lada za ta samu, in wuta hita jikinta a bayyane zunubi za ta samu, kenan kwatankwacin yadda ta tsarkake niyyar ta wurin hitatta, kwatankwacin irin ladar da za ta samu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa khimari kawai ta lullube gangar jikinta daga sama kawai ya fi duniya da abin da ke cikin ta. Mun fahimta sanar ruwayar da Sahal bin Sa'ad Sa'idi ya rawaito cewa ribatu yawmin fi sabilillahi, mutun yayi ribabi, ribabi shine inda boda inda ake tsanya tsakanin kafirai da musulmai, sai a samu wasu dakarun yaki su je can su tsaya idan kafirai sun taho su hana su wuciya su su cutar da musulmi to wa'annan bayan Allah dini ɗaya da za su zama a wannan wurin ya fi duniya da abin da ke cikin ta mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi ya kadir duk wanda ya mutu yana matsayin ribadi ya mutu dan aljanna idan ka tsaya ka tare boda inda kafirai za su zowa dan su cutar da musulmai sai ka tsaya nan ka tare kada musulman nan su shigo aka so wurin kokarin ka tare din nan sai aka kashe ka an kashe ka dan aljanna ka mutu shahidi mun fahimta duk wanda ya tsaya dan ne kare musulmai ne kada a zo a cutar da musulmai to wannan bawan Allah yana ribadi ne mun fahimta sai dai bi sabilillah ne yake yi ko kuma aike shi ne wannan kuma innamal a'malu binniyat mun fahimta amma ribadi yawmin fi sabilillah da inda kaga an faɗi kalmar ribat sai an kawo kalmar fi sabilillah mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi alkhairin dake cikin duniya da abin dake alkhairin duniya karankanta da abin dake cikin ta wannan ruwayoyi guda biyu ruwaya Anas dan Malik da ruwaya Sahal bin Sa'd Sa'idi sun karantar da mu cewa da abin da za kai da kyakkyawan niyya da sharadi da kyakkyawan niyya in dai kai shi fi sabilillah ne to yahi abin da ke duniya da abin da ke cikin ta kuma menene da abin da za kai in dai da kyakkyawan niyya kai shi ma'ana Allah ya karba abin da kai to yahi duk abin da za a baka na duniya saboda wannan abin da waman mene zai dawama wannan abin da za ka samu na duniya kuma ya zai gushewa kuma menene ma'ana yanzu za mu yi muqarana ga wannan abun fi sabilillah ne ga wannan abun kudi za a badawa wane ne yafi alkhairi gare ka shine kai abin da fi sabilillah ne shine fi alkhairi mun fahimta wannan abun kudi ake badawa irin shine kuma gane ana fi sabilillah kai fi sabilillah fi sabilillah ya fi alkhairi saboda cewa in kai wannan abun dan Allah kuma da kyakkyawan ne Allah ya karbe shi to Allah zai muka me sakamako da aljanna saboda annabi ya fufita ce khairun min ad-dunya wa ma fiha shi wannan zai dawama ne har ranar alkiyama shi kuma abinda zaka samu na duniya fan zai kare ne sai babu na gaba babu tamannin mujahidin aw an yarji'u ila ad-dunya babu mai magana kan kwadayin mai yin shahada yayi ya roki Allah Allah ya maido shi a duniya an Anas bin Malik radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kara ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji' ila ad-dunya wa lahu ma 'ala al-ard min shay'in illa shahid yani an yarji' ila ad-dunya fayuqtal 10 marratin lima yara min al-karama wa fi riwayatin min fadl ash-shahada hadisi Anas bin Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani dan adam a duran duniya yadkhulul janna ya shiga aljanna yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya yayi kokarin ya kwadai inda ma an maido shi duniya walahu ma 'ala al-ard min shay'in illa ash-shahid ya zanto yana da wani abun da yake da kwadai a doran kasar din an maido shi in ba shahidi ba babu wani wanda yake kwadayin bayan Allah ya karbi shi ya shi yana kwadayin Allah ya maido shi duniya ya ƙara aikata aikin nan da ake yi da yayi aka kai shi lahiran nan in ba shahidi ba ya tamanna an yarji'a ila dunya yana kwadayin ya koma duniya fa yuqtal 10 marratin a kashe shi so 10 lima yara min al-karama dan abin da ya gani na falala da karamci a cikin kabarin shi nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalma aljanna ayin aka shiga aljanna ai ba a dawowa duniya mun fahimta malamai suka ce wanda aka sanya shi cikin kabarin shi wanda aka sanya shi duk wanda za ya mutuwa a sa shi kabarin shi babu wani wanda za ya jin yana kwadayin ya dawo a duniya in ba shahidi ba mun fahimta shahidi shi kadai ne yake kwadayin inda ma a ƙara dawowa da shi duniya abinda ya gani a doran duniya a cikin kabarin shi na karramawa da Allah ya karrama shi in ba shahidi ba mun fahimta wane ne shahidi wanda yaki fi sabilillah aka kashe shi ya a hilin yaki shine shahidi wanda ya shahada mun fahimta kalmar shahidi an samu shi wannan suna na shahid saboda bushara da mala'iku ke mai tun wurin mutuwar shi daga duniya ana mai bushara da aljanna yana ana mai shaida cewa shi dan aljanna ne tun daga nan duniya shine kalmar shahid mun gane kalmar shahid kalma ce wanda ala wazn fa'il kamar sami'a mun gane kenan wanda wazni ne na ismin fa'il yana kwadaye Allah subhanahu wataala yana aiko mala'iku su mai bishara cewa shi dan aljanna ne tun daga nan an shaida mai amma ana mai shaida cewa shi dan aljanna ne mun fahimta to kenan kaga wannan a doran duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu wani aikin da mutun zai aikatawa yaji yana kwadayen Allah mai loshi duniya a kara kashi shi bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadli Allah subhanahu wataala yake cewa la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat kada ku yi kada ku yi tunanin cewa wanda aka kashe su a doran ahilin yaki cewa su matattu ne bal ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun ana arzutar da su a wurin Allah subhanahu wataala jazakumullahu khairan daga cikin ayyuka wa'anda Allah subhanahu wataala idan ya karbu idan Allah ya karbu mutum zai ji yana kwadayen ya ƙara dawowa duniya inda ma a bar shi duniya banda shahidi akwai wani aiki da alkhairi wa za ta nuna shi wa akwai wani aiki na alkhairi wanda idan Allah ya karbi ranka wurin mutuwarka sai kai kwadayen Allah ya maido ka a doran duniya shine infaqi fi sabilillah yawan sadaka da yawan kyauta yawan sadaka da yawan kyauta wannan aya ta tabbata wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar dan dauka kalmar Allah min qabla an ya'ti yawmul min qabla an ya'ti ahadakum al-maut kafin Allah ya zo ma dayan ku kafin mutuwa ta zo ma dayan ku فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق عند الله كما يدوني عند ادغا مني كد ادان ادان سوقق امر كد انتهي ينزو ان تصيا دنيا ان يا صدقه من فهمتا وانا ابن عثيم داي daga cikin malumai ke cikin surah suke cewa wannan shi ma yazo mutuwar shi yana kudayen Allah ya maido shi kaga nan wuri ake cewa walan yu'akhir Allahu nafsan duk wanda Allah ya zo ya aika mala'ika za a dauka ba za a taba yinkirta mai ba mun fahimta kaga ko da shahidin yayi kwadan a maido shi duniya amma ba za a maido shi ba amma dai abin da ya gani na karamci shine ke jawo shi inda ma a maida shi duniya a kashe shi so goma da ya so haka Allah ka arzuta mu da shahada Allah ka arzuta mu da shahada Allah ka arzuta mu da shahada sai babi na gaba babi li kulli imrin minhum ma nawa hadisi mai hadisin Umar bin Khattab an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu bin niyyat wa bin niyya wa innamal li kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi waman kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imratin yatazawwajaha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi hadisin Umar dan Khattab mashhuri wanda ya shahara a cikin littafin hadisi wanda yawancin malamai suna kawo wannan hadisin harkon hadisi Imam al-Bukhari da shi ya bude littafin shi haka Imam al-Baghawi fi sharh as-sunna da shi ya bude littafin shi innamal a'malu binniyat mun fahimta Umar dan Khattab yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyya lalle ayyuka ana musu sakamako ne da niyya da kwatankwacin niyyar da mutum yake yi wa inna mali kulli mar'in ma nawa kuma kowane ne yana samun lada aikin shi ne akan kwatankwacin irin niyyar da yayi mun fahimta kenan faqara ta harko tana cewa lalle ayyuka suna ana samun sakamakon su da niyya ne in baka yi niyya ba baka samun su faqara ta biyu tana nufin me abinda kai niyya shine zaka samu mun gane bambancin su shi wannan abin da kai niyya shi zaka samu wancan kuma wa ayyukan kwata kwata baka samu komi sai me sai kai niyya abinda baka yi niyya ba Allah bai karba shi shi kuma wannan in walikulli mri'in manawa abinda kai niyya shine zaka samu na niyya hita fi sabilillah to zan samu lada fi sabilillah mun fahimta na niyya kwarago zan samu kwarago na kawai sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam azam misali yake cewa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih duk wanda ya hijira dan daukar kalmar Allah dan Allah da manzon shi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih sakamakon da za ya samu na hijira shi dai Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi lada saboda yayi dan Allah da manzon shi wa man kanat hijratuhu wanda kuma hijirar shi ta zanto ila duniya dan suwa duniya ne kawai su ba dan ya samu duniya ya tafi kwadago ne dan ya samu duniya kawai niyyar hijirar shi dan duniya ne au imratun ko kuma dan sabab da wata mata ce kawai za ya aurenta ne tahi fa hijratuhu ila ma hajar ilai to kaga nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce fa hijratuhu ila duniya ba a sai aka ce ila ma hajar akan abin da ya tahi ne kawai koma menene akwai bambanci faqara ta harku fa hijratuhu ila Allah wa rasuli haka aka ce nan kuma sai aka ce fa hijratuhu ila ma hajar ilai akan abin da ya niyya akan abin da ya tayi dan shi shine kawai zaka samu wa in ka samu ka tsira in baka samu ba kai bi babu baka tayi dan Allah ba kuma baka samu abin da ka tayi nema ba mun fahimta shi yasa aka ce ila ma hajar ilai akan abin da ka tayi ne kawai mun fahimta wannan hadisi zamu ganin cewa akwai ruwaya da ta tabbata cewa innamal a'malu binniyati ita ma ruwaya ce tabbatata innamal a'malu binniyati mun fahimta wanda kuma ruwa innamal a'mal binniyya amma wanda ta hi shahara ita ce binniyya da lafazin da mufrad na niyya ayyuka da yawa da niyya shine malamai suke nuna cewa innamal a'mal kana hada lalle ayyuka da niyya ne kana iya hada ayyuka da yawa kamar su niyya daya mun fahimta kana iya hada ayyuka da yawa kamar su niyya daya innamal a'malu ayyuka da yawa binniya da niyya daya ka hada sallah kaza da sallah kaza da sallah kaza duka son sallah ce sai kai niyya daya sai kai sallolin gaba daya mun fahimta in tsarki ne ka hada kaza sai kai niyya daya mun fahimta wanda ya niyya wankan janaba kuma ya niyya wankan juma'a sai ya hada wankan juma'a da nan da na me da na janaba aiki bi ne sai ka musu niyya daya kuma wanka ɗaya ne zaka yi baka ce sai na yi niyyar wankan janaba sannan in sake niyya kuma in mamata niyya in zo in yi niyyar wankan juma'a mun fahimta niyya ɗaya kawai zaka yi dukkan su shiga ciki mun gane amma ayyuka nawa ne ka hade biyu ga wanda kuma in ya shigo masallaci za ya yi raka'atul fajr kuma akwai tahiyatul masjid kan shi mun fahimta kaga ayyuka guda biyu ne sai musu niyya ɗaya innamal a'malu binniyya ka shigo masallaci ana bin ka gaisuwar masallaci dole ne ka yi gaisuwar masallaci hadisin abi kata da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini duk wanda ya shiga masallaci to kada ya zauna sai ya raka guda biyu kuma ga ka kawo zo daidai rak'atul fajr zaka yi rak'atul fajr kaga raka'o'i biyu ayyuka biyu sun hadu sai ka musu niyya daya innamal a'malu binniyya mun fahimta na'am wa inna ma likul mar'in ma nawa dai mutum ana yana samu lada ne akan abin da ya aikata in ka aikata abu kaza kwatan kwacin niyyar ka ne mun fahimta na dauko kudi za na bada sadaka kwatan kwacin niyyar da nayi ita ce Allah zai ba ni lada misali in na dauko jikka guda nayi niyyar bada sai na zago jikka goma mun fahimce da abin yake niyyar jika guda ne niyyar bada sai na zago jika goma inna malikul imri'in manawa mun gane abinda kai niyya shine zaka samu lada shi na'am na'am eh sai ban canji mun fahimta inna malikul imri'in manawa mun gane kenan kwatan kwacin abinda kai niyya shine na yi niyyar tahiya masallaci daga gida na arwalla na niyyar tahiya masallaci sai na biyo sai na ga wa'azi ana yi niyyar masallaci ne niyyar ina tsaya na tsaya da sauraron wa'azi ina da lada sai ka zaka wata niyyar jama'a mun fahimta malamai masu sharhin wannan hadisi zamu ganin aqwal da dama suke fadi abinda kai niyya shine zaka samu mun fahimta abinda kai niyya shine zaka samu na yi niyya in tayi masallaci in yi karatun qur'ani sai na tawo bisa hanya ina karatun qur'ani ina da lada ji aukin alkhairi da kai innamal a'mal binniya wa innama li kulli mri'in haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun fahimta wasu malamin sun takura abun suka ce abun da kai niyya shi kadai ne zaka samu wasu kuma suka ce da aikin alkhairi man jaa bil hasalati falahu ashru amsalih kawo ta kai duk wanda yazo da aikin alkhairi ya zaka yi da wannan da aya duk wanda kaga wanda suka ce kofa bude ce su suka dogar da wannan aya in kai niyya aiki alkhairi wannan ladar ta wannan aikin da kai tana nan wannan kuma innama li kulli mri'in ma nawa yana nan da niyyar da kai ta dan Allah kai mun fahimta wancan suka bar ansa ga wannan hadisi suka ce ana nufin cewa in kai niyyar aikin dan Allah mun fahimta a gurguje babi na gaba malike cewa babu man yukabbu aw yuta'an fi sabilillah babi mai wanda aka soke shi ko kuma aka kashe shi yana bisa hanya fi sabilillah aka yi mishi haka ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam atahu ri'lun wa zakwanu wa usayya wa banu lahyan annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu bayan Allah wata kabila guda huɗu ta zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam ri'lun sunan kabila ne wa zakwan wa usayya wa banu lahyan zakawani wa usayya sunan wasu bayan Allah ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma a wancan lokacin ba musulmai bane ba suka zo fa za'amu annahum qad aslamu suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna ikrarin cewa sun musulunta wastamadduhu ala qaumihim sai suka roki annabi sallallahu alaihi wasallam a taimaka musu da wasa sahabbai su je garin su karantar da al'ummar addini kabila su ta musulunta a hada mu da wasu mu tai garin mu dan a koya mu wancan bayan Allah mun gane fa amadahum nabi sallallahu alaihi wasallam bi 70 min al ansar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai makamin su ya ba su kusan mutum 70 cikin mutanen ansar dukkan su sahabbai ne qara anas sai anas yake cewa kunna nusammihum al qura ina muna sa musu suna da qura saboda makaranta al qur'ani ne wayhiduna bi wayhi wa yahdibuna bin nahari sun kasance lokacin da suna madina suna aikin itatuwa da yini wai salluna bil laili sai su kuma cikin dare su daji suna salloli fan talaqu bihim sai wayannan bayan wannan kabila da annabi sallallahu alaihi wasallam aka roke su ya bada su wayannan bayan Allah aka tare su hatta balagu bi'r mauna har sai da suka zo wata rijiya wanda wannan rijiya ita ce ake cewa bi'r mauna ita tana tsakanin makka bangaren Taif gadau bihim sai suka tsaya su wa qataluhum sai suka yake shi gadaru bihim sai suka sabkar da su suka tsaya wa qataluhum sai suka kashe su kenan wannan bayan Allah da aka hado su annabi sallallahu alaihi wasallam hado su mutum 70 suka kashe su gaba ɗaya faqanat shahran yad'u ala ri'lin wa zakwanu wa banil hayyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wata guda yana musu alqunut yana la'anta su eh ko wata sallah ya dauki wata guda yana musu addu'a sun zo sun yaudare annabi sallallahu alaihi wasallam sun roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su jama'a kuma sai da aka zabi makarantan alqur'ani wanda ana ji da su a wancan lokacin aka zabi mutum 70 aka hada su da su wata ruwaya ta nuna cewa mutum 70 aka tayar da su duka aka kashe su mutum 2 ne kawai ba a kashe ba su ba su shiga cikin wanda aka kashe ba kenan 70 ba biyu aka kashe sai haje sun haye cikin bisa dutse ta yadda lokacin da ake kashe wa'annan su sai suka haye dutse ba a kashe su ba mun fahimta qala qatada sai qatada yake cewa hadisna anas sai anas sai ba mu labari annahum qara'u bihim alquran ya suka karanta musu alquran daga cikin abin da aka sabkar wannan da ɗaya daga cikin shura yana cewa wannan da aya ce aka sabkan daga baya kuma aka goge ta ala ballugu anna qaumana bi annana qad aqallaqina suna ba da labarin cewa ku gaya mu al'ummar mu wa'anda aka rabo mu da su aka turo mu da su aka kashe mu ku ce musu mun hadu da ubangiji mu kad laqina rabbana mun hadu da ubangiji mu faradiya anna wa ardana ya yarda da mu ma mu yarda shi ma'ana wannan bayan Allah da aka kashe a gaya mu al'ummar sahabbai saura da ba da ke rayuwa mu mun hadu da ubangijin mu salin alan kuma ya yarda da mu mun yarda da shi summa rufi'a zalika sai aka goge wannan rufi'a zalika ba'd sai aka goge wannan aya ta bar hukunci wa fi riwayatin qala lahum khali ataqa afa uqaddimukum fa inni amadduni hatta uballighukum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Anas dan Malik yake cewa sai nace makhala khalina in gaya musu cewa in kan kusar da ku kaddaba kuran annab sallallahu alaihi wasallam kamar da wanda aka aikata aka tahi da su aka kashe shi wa illa kuntum minni qariban in ba haka ba to kuna kusar da ni fa uqaddim fa amadduhu fa bainama yuhaddisuhum annabi sallallahu alaihi wasallam iz'awma'u ila rajulin minhum fata'anahu suna nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi nuni ga wani bawan Allah fa tsarahu sai suka soke shi fa anfadahu sai suka tirata da shi fa qala allahu akbar fustu wa rabbul ka'aba yana rantsuwa yana cewa fustu wa rabbul ka'aba summa malu ala baqiyati ashabihi fa qataluhum dai daga cikin wanda suka taske cewa inna rajulan a'araja sa'id al-jabal dai daga cikin su akwai wani bawan Allah an ya an karkata ya mina gurgu ne sai ya hau dutse cikin wanda ba a kashe su ba mana ruwa ta nuna cewa mutun daya ne ya tsira wanda shi ba a kashe shi ba akwai ruwa da ta nuna cewa kuma mutun biyu ne mun fahimta wannan hadisi yana karantar da mu masail kamar haka mas'alolin da wannan hadisi yake karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba gaya bayan Allah sun zo suna da niyyar cewa da mummunan niyyar cewa su sun musulunta nan kau sun zo dan su yaudare annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi ya san gaibi da daga nan asirin su ya tonu ba za a yarda ya ba su mutane ba mun fahimta irin mutanen da ana ji da su makaranta alqur'ani aka tayar da su aka kashe su wannan kuma yana nuna mana cewa muhallil shahid na wannan hadisin cewa ga bayan Allah an ji an kashe su daga nan suna nuna cewa lalle sun haɗu da ubangijin su salin alin sun yarda da Allah Allah ya yarda da su kidan duk wanda ya mutu yana shahidi Allah subhanahu wataala yana karrama shi da wata irin karramawa ta yadda gaya yana murna cewa Allah ya yarda da shi shi ma Allah kenan kowa ya yarda Allah radiyallahu anhu wa radu anhu wannan hadisi kuma ya nuna cewa wa'annan bayan Allah irin su bari ri'il dinna da su saka wanda bani luhayya mu al'umma ne kafirai wa'anda ba garin Madina suke ba haka irin wannan tsarin an shazo wauran annabi sallallahu alaihi wasallam mutun zai zawa ya nuna amma annabi sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawan niyyar cewa zai musulunta akwai ruwaya da ta tabbata cikin wannan kissai daya daga cikin su ya fara zawa kafin su zo kabila annabi sallallahu alaihi wasallam ya bujiro mishi ka musulunta kuma mushe al'umma ka su musulunta gaba daya ya kiyar da a ƙarshe dogon hadisi ya nuna cewa a ƙarshe mutunan sai ya nuna cewa sun musulunta al'umman mushi ma sun musulunta ya jawo al'umman shi suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kaga na farko sai da aka fara bujiro mai da ya shiga musulunci ce ba ya shiga alamar cewa musuluncin su ba na gaskiya bane ba Allah ka tsare mu sai babi na gaba akwai lokaci ko mu tsaya nan wurin sati mai zuwa sai mu ci gaba idan akwai tambaya sai ya tambaya in babu tambaya sai mu rahe da addu'a abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu ladashi na'am wa alaikum salam kamar ya wani aiki niyya ke shiga wace irin niyya dai tukwa kowane aiki aka ce innamal a'malu dukkan kowane aiki koda na dabi'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatu tayyibatu sadaqa kamar mutum kamar yadda mutum kalma mai kyau sadaqa ce aka dabi'a ce kamar magana mai kyau amma tsawa sai mai da magana mai kyau aka gaba wannan ba sallah bace ba azumi ba ibada bace ba amma kalmar da na ga wa mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaqa ce annabi ya ce kullu ma'rufin duk wani abu mai kyau sadaqa ne to kalmar duk abin da aka ce sadaqa ne sadaqa ibada ce mun fahimta duk wani abin da wani zai wucewa zai taka kaya sai kace mai tsaya sai ka dauke wannan kaya kai a dabi'an ci ka kyautata mai ne dan kai dan uwan kai taka kaya ko ba haka bane ba
kai kuma lada ka samu wato mai da aza ana tariki sadaka ka dauke datti ma daga hanya dan ka wane taka yi ciwo sadaka kowani abu mai kyau ta kaga annabi jami'i kullu ma'rufin duk wani abu mai kyau kenan ba wai aikin duniya ba ko na lahira a duk wani abu mai kyau mun fahimta na'am mutun ya zaya ta haya mashin din shi ya dauko buhun masara zai faduwa sai ka ce mai kawo buhun ka ko kuma tsayin gyara ma kaga kai wannan kyauta ta ce kawai ba ibada ba sallah ba ce ba wani abu amma annabi yake cewa kana da lada sadaka wato inna rajula ala dabati an tahmil alaiha mata'ahu ka kama mu mutun ka aza mai kaya da dabbar shi sadaka ne mun fahimta idan babu wani aikin da za a cewa wannan aikin babu lada gare shi sai dai ba a yi kyakkyawan niyya gare shi ba mun gane da abin yake na'am abinda muka faɗa da Allah kamar lada shi abinda muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah kai mu ikon afin komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك